kuma manyan shugabannin na mazhabi guda hudu, Abu Hanifa da Malik da Shafi'i da Ahmad ibn Hanbali. To shi Abu Hanifa wanda shi di ya girme su, an haife shi hijira ta 80, ya wafati hijira ta 100 da rabi, wato 150. Shi yasa ya rayu a duniya shekaru 70 ne. Bayan 11 kuma, wato 161, Sufyanu Sauri. Wannan Sufyanu Sauri ake nufi, ba Sufyanu bin Uyayna ba. Sufyanu bin Uyayna sai bayan da shekaru 37 ya wafati. Sufyanu Sauri ya riga Sufyanu bin Uyayna ta wafati da shekaru 37. Imam Malik kuwa ya wafati a hijira ta 179, an haife shi hijira ta 93, ya wafati 179. Shi yasa ya rayu a duniya shekaru 86, da a shugabannin mazhabobin nan ya fi kowanne a cikinsu daɗewa a duniya. Imamin Shafi'i kuwa ya yi wafati shekara ta 4 bayan 200, wafati an haife shi 150, ya wafati 204. Shi yasa ya rayu a duniya shekaru 54. Ya sadu masu mazhabobin nan shi ne mafi karancin daɗewa a duniya. To, Isaku bin Rahuya, malami babba, ya wafati hijira ta 238. Shekara ɗaya, wato 241, Imam Ahmad ya wafati. Imam Ahmad ibn Hanbali ya wafati 241, an haife shi 164. Shi yasa ya rayu a duniya shekaru 77. Wayannan kenan manyan shugabanni guda hudu na mazhaba, tare da Sufyanu Sauri da kuma Isaku bin Rahuya, wanda dukkanin su dai mujtahidai ne. To, sai Buhari, Abu Abdullahi Muhammad ibn Isma'il al-Buhari Jurufi, ya wafati daren buƙaramar sallah, wato daren Asabar, daidai lokacin sallar Isha, shekara ta 256. An haife shi 194, daren 15 ga watan Shawwal. Shi yasa ya rayu a duniya shekaru 62, banda sati biyu. Shekaru 62 a duniya. To, bayan nan da shekara 5 sai Imam Muslim, wato 261 a watan Rajab, ya wafati shi a watan Rajab. Ya rage kwana 4 watan Rajab din ya tsare, wato ya wafati da maraice ranar Lahadi, aka binne shi ran Alhamis. To, wato shi an haife shi 104. Shi yasa Buhari ya girme shi da shekara 10, kuma Buhari ya riga shi mutuwa da shekara 5. Shi yasa shi a duniya gaba ɗaya shekaru 57 ne. To, sai kuma Ibn Majah, Abu Abdullahi Muhammad ibn Zaid al-Qazawi ne, ya yi wafati bayan da shekara 3 bayan 273. Yana da shekaru 64. Bayan nan kuma 275 sai Abu Dawud Sulaiman ibn al-Ashasi ya wafati. Shi an haife shi 102, ya wafati 175. Shi yasa ya rayu a duniya shekaru 73. Imam Tirmidhi, an binne shi a shekara ta 279. Shi yasa ya rayu a duniya shekaru 70, dan an haife shi 109 ne. Shekara ɗaya aka haifi Tirmidhi da Ibn Majah. Shekara ɗaya aka haife su, amma shi Ibn Majah ya riga wafati da shekaru 6. Shi yasa shi Tirmidhi ya rayu shekaru 70 ne, shi ko Ibn Majah 64. Sai Imam Nasa'i, wato Ahmad ibn Shu'aib ibn Bahr al-Nasa'i, wato aka ce Nasa'i ko Nasa'i ko Nasawi. Shi yasa duk hukun ya faɗa ko Nasa'i, shi ya fi shuhura. Nisa ne zuwa Nasau, kamar jabalu kamar awan jabalu dan du'a yana da tara alifi a ce nasa'i ko kuma a ce nasa'id ko kuma a ce nasawi a mai da alhamza ta komawa to shi an haife shi hijira ta 215 yayi wafati 333 shi yasa ya rayu a duniya shekaru 88 ya rayu a duniya shekaru 88 to ga wato wato ga shekara ta 3 bayan 300 to sai mu tafi summa ba'da hamsati addara kudani ya daren asabar kamar je kenan yayin daren asabar sai zama daren da ya huce in an ce daren lahadi kuma kamar dare ne zuwa to